الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا همة الشيخ، احضري لنا بهذا المحضر، ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بايان هكا ان اوا ماسو كلمة دا سورارو ادهدي وانا اللوكتي انا تيوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon haduwa a wannan lokaci mai albarka, wanda bayan tsawon lokaci ba a ji mu ko kaɗan ba, saboda yanayi na hidindimun azumi da sauransu da kuma yar tafiya. Gashi Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara mun samu dan lokaci dan kadan wanda muke so za mu yi bayani a takaice a gurguje akan wani muhimmin al'amari da yake gaban mu na addini na ibada a cikin wannan wata na Ramadan, a kuma goman ƙarshe. Mu sani cewa shi watan Ramadan gabaki ɗayan shi wata ne mai albarka, wata ne mai cike da alkhairai tun daga farkon shi har tsakiyar shi har ƙarshen shi. Kasancewar ƙarshen wata na Ramadan idan ya zo, akwai ababe da yawa na alkhairai da yake dunkuwa. Kamar dai da muka sani, shi Ramadan daman idan muka kalle shi za mu iske koyaushe goban shi tafi jiya shi kyau, goban shi tafi yau ɗin shi wato alkhairi kamar yadda yau ɗin shi tafi jiyan shi. Ina nufin idan ya shigo ranar farko alkhairan da ya kawo, to gobe sai ya ninka wannan alkhairan, jibi sai ya ninka na gobe, gata sai ya ninka na jibi, da haka har ya ƙare. Hatta adadin mutanen da Allah tabaraka wa ta'ala yake yantawa a daren farko, to idan aka zo dare na biyu zai ninka su sai ya yanta kamar su, in aka zo dare na uku sai ya ɗauki na daren farko da na daren na biyu sai ya ninka sai ya yanta a dare na uku, da haka har ƙarshe. Ashe ba zai zama abun mamaki wai muka gane haka cewa idan Ramadan ya zo ƙarshe to zai nunnunku alkhairan da ake samu a cikin shi, tare da cewa dukkanin shi alkhairi ne. Wannan goma na ƙarshe mun sani goma ne wanda a cikin shi ake taharrul Lailatul Qadri da nassoshi mabambanta na sirna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, a cikin shi ake zakatul fitri, a ƙarshen shi ake sallar Idi. To malamai duk sun riga sun bayani akan komai, ni illa iyaka abinda zan ɗan yi ƙarin bayani a kai shine maganar zakatul fitri da kuma salatul Eid. Yana daga abinda nake ga malamai suna ɗan yin ƙarancin bayani, ba sa yi ba, suna ɗan yin ƙarancin mayar da hankali a kai, wanda ta kai da yawa daga cikin mutane nuna damuwarsu musamman akan wannan sunna wajiba ta zakatul fitr yana da ƙaranci sosai, ta yadda zaka ga mutum musamman a ƙauyuka ya samu kuɗi ya nema ya yi wa kanshi ɗinkin sallah, ya yi wa iyalin shi ɗinkin sallah kuɗaɗe da yawa, ya sai naman sallah, ya yi ta hidindimu a takalmi, sai ya kashe kuɗi da yawa. Amma idan aka zo maganar zakatul fitr sai ka ce ai ba ka da iko, ai ba ka da dama, da kana da dama da kayi, to duka abin da yake jawowa rashin sanin muhimmancin zakatul fitr din ne. Da mutum ya san muhimmancin zakatul fitr, da ya rage cikin kudin naman sallan da zai sai ma iyalin shi, yayi zakatul fitr. Da ya rage tsadan yadin da zai sai ma yaran shi, ya rage idan zai sai musu yadin 2500, ya rage ya sai musu na 4000 sai zakatul fitr, ko na 4500 tunda yanzu naira 500 ko wani a makamancin haka yana iya yin zakatul fitr. So wannan ya sanya a gurguje, zan bayani akan zakatul fitr matsayinta da hukunce-hukuncen da suka rataye mata. Na farko, zakatul fitr sunna ce wajiba, wato tana daga cikin sunnoni masu ƙarfi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faradanta ta, kuma ta zo a nassin alqur'ani, ta zo a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alqur'ani yana faɗa mana, yana cewa qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa salla. Da yawa daga malaman tafsir, tun daga Imam al-Mufassirin Ibn Jarir al-Tabari Allah ya kara masa yadda, abinda ya biyo bayan shi daga malaman tafsiri irin su al-Imam al-Qurtubi, irin su Ibn Kathir da sauran dukkan malaman tafsiri, sukan faɗa cewa wannan ayar qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa salla tana magana akan zakatul fitr, shine ai man tazakka, wanda ya fitar da zakka, ya tsarkaka ta hanyar ba da zakkar kono. Qad aflaha, haqiqa wannan mutumin ya rabauta bayan ya ba da zakkar kono a ranar da zai fita idi, kan ya fita idi, to kuma sai ya fita zuwa idi, a hanyar shi ta zuwa idi sai ta yin kabar bari, yana ta zikirori shine wa zakara isma rabbihi, da ya ci gaba da zikiri har ya je filin idi, ya tsaya yayi sallar idi shine fa salla. To wanda wannan ababe guda uku a jere, qad aflaha, haqiqa ya rabauta, qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fa salla, har ma wanda bai yi ba, Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wannan mutumin dan ya fifita rayuwar duniya ne, shi ya sanya duniyar ya sani, bai san lahirar ba, bai san tanadin lahirar ba, bai san alkhairin lahirar ba, shi ya sanya zaka ga saboda fifita duniya, bal tu'thiruna alhayatad dunya, saboda yanda kuke fifita duniya za ku yi yaran kudin kin sallah, za ku saya musu naman sallah, za ku kai su guraren shakatawa ranan sallah cikin nishadi da son da wato karsashi a zuciya. Amma in aka zo maganar zakatul fitr, sai kaji mutun yana baya da iko, ai sai mai iko, sai wanda yake da iko ne yake bayarwa. Tare kuma da ba haka bane, a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yana fada a cikin hadisi wanda al-Imam Abu Dawud alaihi radiyallahu anhu yayi riwaya da isnadin shi daga Sa'alah bin Abi Su'ayr daga baban shi, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa sa'un min burrin aw qamhin ala kulli ithnain saghiran saghirin aw kabirin hurrin aw abdin dhakarin aw untha. Mahalli shahid sai manzon Allah ce amma ghaniyyukum fa yuzakkihi Allah wa amma faqirukum fa yurdu Allah alaihi akthara mimma a'ta. Yace abinda ake badawa fa sa'i ne na alkama, ko mu muce ko gero ko dawa ko masara, abinda dai shi ne abincin mu, sa'i daya wanda bai kai mudu biyu ba, ko kuma muce mudu biyu, ma'ana tiya daya ko kasa da wannan, sa'i ko tafin hannu hudu na babban mutum yayi haka yace ko ya bayar mudu hudu. Wato inda ce mudu da nace wanda bai kai mudu biyu ba, ina nufin mudu mu a labarin mu na nan, yanzu mu nan yankin akan ce mudu kamar rabin tiya kenan, to amma mudu in irin mudu na annabi ne sallallahu alaihi wasallam shine muddin nabi guda hudu ne, shine tafin hannu guda hudu. Manzo Allah yace shine fa kawai abinda ake bayarwa. Sai ya ce wanda yake mawadaci ne idan ya bayar, wannan kan ba bakin komai yake a wurin shi ba, daman baya tunanin shi, ya riga ya fi karfin shi, to shi wannan sai Allah zai tsarkake shi da wannan. sai ce amma fakiri wanda ya bada da kyar shi bayan Allah ya tsarkake shi sai ya maido masa mafi yawan abin da ya bayar Allah zai dawo masa da mafi yawan abin da ya bayar dan haka ni ina ganin mutum amma da yake kukan talauci yake kukan babu sai yake ganin wannan ce take hana shi fiddakai zakatul fitr to yayi kokari ma ya gwada daga wannan shekarar ya kukuta dan abin da gare shi nan ya fitar ya bayar ya gani kafin badi mai Allah zai mar alƙawari ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in dan talauci a cikin talaucin ka kokuta ka bayar Allah zai mayar maka da mafi yawan abin da ka bayar dan haka wannan ayar da ta faɗa mana gashi mutun yayi zakatul fitr ya tafi idi yana zikiri ya je yayi sallan idi in yayi haka ya rabauta amma idan ya fifita duniya shine zai kasa yin haka sai ce to amma ka sani dan ka fifita duniya ka san lahira wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita tafi alkhairi kuma ita tafi wanzuwa dan haka shi mutane su dage su yi kar su fifita duniya akan lahira su kasa yin zakatul fitr abu na gaba zakatul fitr bayan tabbatuwarta da nassin alqur'ani sannan tana tabbatuwa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riwayoyi mabambanta zan wadaci da riwayoyi guda biyu kawai saboda wasu dalilai na farko saboda takaitawa na biyu kuma saboda wannan guda biyun za su iya yi mana za su iya tare mana duk abin da muke son fada akan wannan zakka na farko hadisin Abu Dawud wanda ya ruwaita da isnadin shi zuwa ga sayyidina Abdullah ibn Abbas Allah ya kara musu yarda yace farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr tuhuratan lis-sa'imi min al-laghwi war-rafath wa tu'matan lil-masakin man addaha qabla as-salah fa hiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da as-salati fa hiya sadaqatun min as-sadaqat sayyidina abdullah ibn abbas Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta mana zakar fiddakai akwai hikima guda biyu hikima ta farko tana kan shi wanda ya bayar amfanin yana koma kan wanda ya bayar hikima ta biyu ta wanda aka ba amfanin yana koma kan wanda aka ba ashe idan ka kalli zakatul fitr zaka iske kai da ka bayar akwai amfani haka wanda ya amsa akwai amfani dan haka ashe karka dauka kawai wanda ka baiwa shi kadai ya amfana kai da ka bayar baka amfana ba a'a kai ma ka amfana menene amfanin wanda ya bayar shine sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace tuhuratan lis-sa'im zakatul fitr tana a mazaunin tsarkake mai azubi min al-laghwi war-rafath daga laghawul kalam kana azumi kana maganganu marasa kyau kana azumi kana maganganu na batsa ar-rafath to ka sani muna da wani hadisi da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana man lam yada qawla az-zur wal amala bihi fa laysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu mutumin da yake azumi amma bai taskance harshen shi daga zantukan ƙarya da maganganun ƙarya da maganganu wato kusa kure na harshe to wannan kam Allah ba ya da buƙatan ma ya hana kanshi ci da sha ma'ana ya je ya ci ya sha ma yafi dan Allah ba ya buƙatan azumin shi to mu tambayi kawunan mu so nawa muke yin azumi amma mun kasa mun iya kiyaye ci da sha da saduwa duk mun iya kiyayewa amma harshe ya ki kiyayewa idan fa wannan harshen bai kiyayu ba daga laghawul kalam war rafath to azumi maka ba shi da amfani rahmaniyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya roka mana daga Allah cewa to ya ubangiji tunda harshe yana da wahalan taskantuwa a samu wani abu da zai zama jabari kaman dora karayar da mai azumi ya samu wanda harshen shi ya kasa kiyayewa sai Allah ya sanya zakatul fitr ashe duk mutumin da yayi zakatul fitr bayan ya gama azumi to dukkan abubuwan da ya samu na laghawu da rafathu an wanke wannan dattin daga cikin azumin shi yanzu azumin shi ya koma fresh Allah ya amsa it means idan bai yi ba fa bai da tabbatuwar amsuwar azumin shi sai ya sanya har ake fadin wata magana wadda ba hadisi bace amma dai malamai suna fadanta wasu suna cewa bace inganta saboda ba hadisi bane bai kamata a fada ba cewa duk mutumin da ya gama azumi azumin shi yana rataye tsakanin sama da ƙasa Allah ba zai ansa ba har sai ya fidda kai wannan shine dalilin da malaman suke fadin wannan magana sannan amfani na biyu ga wanda aka ba shine cewa tu'matan lil masakin zata zama kuma ciyarwa ga marashin akwai a hadisin da zamu karanta a gaba na sayyidina Abdullah ibn Umar Allah ya kara masa yarda hadisin Bukhari ko da yake akwai shi Bukhari bai kawo karin da zan kawo ba na hikimar fudda kai din ga su masakin din so idan nazo kan hadisin zan bayanin karin da dalilin da yasa shi al-Imam al-Bukhari bai kawo ba amma wasu suka kawo sai sayyidina Abdullah ibn Abbas yake gaya mana cikin hadisin da ya rawaita daga manzon Allah yake cewa wa man addaha qabla as-salati fa hiya zakatun maqbula duk mutumin da ya bada zakar fidda kai zamu yi magana akan lokacin da ya kamata a bayar duk wanda ya bada zakar fidda kai kafin ya je sallar Idi to ya tabbata zakati kakkiya da aka ansa wa man addaha ba'da as-salati fa innaha sadaqatun fa hiya sadaqatun min as-sadaqat amma in ka bari har sai an dawo daga sallar Idi sannan ka bayar to shikenan tana nan a matsayin sadaka kamar sauran sadakoki ta tashi daga zakka amma dai za ta yi aikin zakka mare ma'anar shi an rage mata value an rage mata lada hadisi na biyu shine hadisin sayyidina Abdullah ibn Umar wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaice shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama farada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zakatul fitr sa'an min tamrin أو ساعة من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدها قبل خروج الناس إلى الصلاة يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا فردا تامنا هو يا فردا زكاة الفطر سائي لنا دبين كو سائي لنا شعير akwai ruwayan sayyidina Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa da wanda ya kawo abubuwa kaman guda shida a ciki ya kawo hada ciku ya kawo da zabibi ya kawo da alkama ko su ne a kusa abubuwa guda shida Abu Sa'id al-Khudri ya kawo daga nan ne kawai sai malamai suka ce a'a ba wai iya guda shida ta kai ta ba kawai min ghalibi qutil ahli al-balad duk abin da shine mafi rinjayen abincin garin da kake rayuwa shine ake zakafin da kai a cikin shi ba dole yanzu aka ce maka sai sha'ir ko dabino ina za mu samu sha'ir dabino akwai shi ba kowa mu ba abinci ne a wurin mu ba dan haka su masara su gero su dawa su shinkafa su ne abin da zaka yi fidda kai da shi yanzu aka ce ka je ka nemo sha'ir ina zaka same shi mu a kasar Hausa to dan haka duk da an faɗi sha'ir ana nufin kawai wancan zamani shine mafi rinjayen abincin da mutanen Madina suke rayuwa da shi sai manzo Allah ya faɗa dan haka ba za a dauki wannan abinci ko a ce sai shi kadai ba dan mu ba zahiriya muke ba ana daukan fiqhun nafsin ne kawai shine ake cewa min ghalibi quti ahli albalad mafi rinjayen abin da mutanen garin ka suke rayuwa da shi a matsayin abinci to shine ake zakar fidda kai akan shi ana fitar da sa'i daya wato mudu hudu da muddin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mudu biyu da mudin irin mutanen mu ko a ce tiya daya ko na makamancin haka yace ya zama wajibi farilla ne akan bawa ko da yantacce akan namiji ko mace akan babba ko yaro amma musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da abadata kafin mutane su fita zuwa ga sallan Idi wannan shine ruwan Bukhari amma kamar al-Imam Ad-Darqutni da al-Imam al-Baihaqi da al-Imam al-Hakim da wasunsu sun yi ƙari akan wannan hadisin na sayyidina Abdullah ibn Umar amma ta wata riwaya suka samu wannan ƙari wannan riwayar an same shi sun bi ta hanyar Abi Ma'shar daga al-Imam Nafi' daga Abdullah ibn Umar al-Imam al-Bukhari bai dau wannan riwayar da aka samu karin nan dake cikin wannan hadisin dake al-Imam al-Baihaqi ya kawo shi da wannan karin da zan fada da al-Imam Daruqutni da al-Imam al-Hakim da wasun su abin da sai Imam al-Bukhari shi bai yadda wannan karin ba saboda shi wannan Abi Ma'shar din ko Abu Ma'shar din nan da'ifi ne kwarai har ma wasu sun yi mubalaga cikin jarraha shi sun ce ma yana wada'in hadisi to amma da'ifi ne jiddan dan haka shi yasa wasu malamai ba sa i'tibari da zancen shi to amma me ya kara akai karin shi ne sai na Abdullah ibn Umar a wannan riwayar yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ughnuhum an su'ali ughnuhum fi hadha al-yawm ko ughnuhum min tawafi hadha al-yawm ma'ana hikimar dake cikin ba wa talakawa zakar fi da kai shine a wannan wunin na idi dan Allah a hutar da su daga yawan roko a hutar da su daga fafutukan nema rana ce ta murna ka zo kai azumin wata guda kowa ya zauna a gida yana hutawa yana murna akan an gama azumi lafiya an yi idi ana shagulgulan sallah talaka ba shi da abin da zai ci shi ya ise ya zauna ya murna ashe shi rana ba ranar murna bace a wurin shi dan me dan ba da abin da zai ci sai manzo Allah ce a kirawo shi shi ma ba shi ya zauna ku yi murna tare dan haka ku wadata su a wannan wunin kar su fita yawon baraka su fita neman kwadago yawon nema shine hikima na bayarwa daga wannan hadisin na Sayyidina Abdullahi bin Umar zamu fitar da wata mas'ala muhimmiya cewa minal muslimin ana yin fidda kai ne ga musulmi mutumin da yake da matar da ba musulma ba mun sani a cikin waɗanda ya wajabta fidda kai take wajabta a kansu shine yanzu misali ni wajibi ne in fidda wa kaina to dukkan wanda ciyar da shi ya zama dole a kaina to dole in fidda ma ashe kowane mutum ciyar da matan shi wajibi ne a kan shi to dole fidda wa matan shi to idan mutum yana aure da matar da ba musulma ba ma'ana krista ko ba yahudiya kaga ba zai fidda mata fidda kai ba idan yana da mace guda biyu da ƴaƴa guda uku da shi kanshi susu biyar kenan susu shida matan shi biyu ƴaƴa uku biyar kenan sai shi su shida amma ɗaya daga cikin matan shi krista ce to da haka yanzu zai fitar da kai zai na mutum biyar ne ba zai na mutum shida ba saboda wannan bai wajabta a fitar mata ba dan ba musulma ba ce wannan shine a magana akan zakatul fitr shin menene ake fitarwa zakatul fitr asali a cikin zakatul fitr shine abinci wannan shine mansus abinda nassi ya faɗa mamtuqun nas abinci galibin abinda ake rayuwa da shi idan an ce galibi nau'in abinci kashi uku ne a cikin society akwai abinci na masu kuɗi na mawadata akwai abinci na talakawa can ƙasa akwai abinci na tsakatsakiyar mutane za a iya cin shi a gidan mai kuɗi mai wadata sosai bai ji kunya ba kamar yadda kuma talaka ma in ya dage zai iya ci to idan aka ce ghali shine wannan tsakatsakiyar dan haka akan fitar da zakatul fitr na daga tsakatsakiyar abinci to amma mawadaci wanda shi abincin shi mai tsada yake ci idan ya tashi fitar da zakatul fitr menene wajibi akan shi shin ya fitar da irin abincin shi ko ya fitar daga abincin a gama garin mutane sai malamai suka ce ya fi wajibin shi ya fitar daga abincin nan nan gama garin jama'a amma idan ya fitar daga irin abincin shi nan mai tsada ya kyauta amma ba dole bane ya kyauta amma ba dole bane me kuɗi ce zai zakatul fitr da nama nama ba gidan kowa ake samu ba ma shi gidan shi ba damuwa to ya kyauta ma ba dole bane zai iya fitarwa da masara shi ma ko shinkafa akwai ƙauyukan da shinkafar ma sai gidan wane da wane abinda suka saba da shi kawai masara hatsi to shi ma wannan wanda a ƙauyukan da sai gidan wane da wane to wanda ya kai wane da wane da yake cin shinkafa shi ma zai fitar da shinkafa ya kyauta ma ya fitar da masara ko gero shikenan ya wadatar ɗaya kenan na biyu shi kuma talakkan da abincin shi ma bai kai matsayin wannan geran da dawa fa buge-buge ne ƙasa sosai me wajibin shi wajibin shi fitar daga iya abin da yake ci tunda wancan din ma na gama garin mutanen yayi masa nauyi to ya fitar daga iya abin da yake ci shine wajibin shi. Abu na uku, akwai mutumin da mawadaci ne amma saboda ruwa da mako abinci irin na gidan talakawa fitik yake ci na tsakatsakin jama'a amma baya iya ci kuma alhali yana da iko kawai mako ne shahih ne jiddan to me wajibin shi wannan wajibin shi akan tilasta masa ya fitar daga galibi kuti ahlil balad dan yawa kan shi ruwa to yanzu abu mazaunin zakatin da yana da damar da zai fitarwa daga mafi abincin gama gari to a tilasta shi fitar a wannan wannan shine abin da ake fitarwa akwai wata nukta muhimmiya kafin in wuce menene matsayin fidda zakatul fitr da kuɗi tunda dai nassin hadisi abinci ya faɗa shin ana iya fitarwa da kuɗi wasu malamai suka ce ba za a fitar ba musamman mafi yawan malaman malikiya da wasunsu suka ce tunda nassi ya faɗi abinci kuma ba a zuwa wani lokaci da za a ce ba a da buƙatar abinci ko dama ai talaka aka ce a ba talaka ko wanda bai fi ƙarfin abinci ba dan haka dan me za a fitar da zakatul fitr da wani abu ba abinci ba amma wasu daga cikin malamai sai suka tafi akan cewa ana iya fitarwa da kuɗi ina so in faɗa muku musamman mutanen mu suna ɗauka matsalar fidda zakatul fitr da kuɗi sabuwar matsala ce ba sabuwar matsala bace ba da daddiya ce kwarai dan tun a ƙarni na biyu aka fara wannan muhawarar in ma ban ce a ƙarnin farko ba domin kuwa al-Imam al-Hasan al-Basri Allah ya kara masa yadda ɗaya daga cikin tabi'ai kuma manyan tabi'ai sosai dan ya ma riski sahabbai sama da 400 an haife shi a zamanin khalifancin sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda kaga a shi ƙarni na farko yayi fatawa da bada zakatul fitr da kuɗi al-Imam Abu Hanifa an-Nu'man Allah ya kara masa yadda wanda a cikin al-mazahibul arba'a a'immatul mazahibul arba'a shine mafi dadewan su shi fatawar shi ma kenan ana fitar da zakar fitr da kai da kuɗi sayyidina Umar ibn Abdul Aziz ɗaya daga cikin malamai ya khalifofi na daular Banu Umayya kuma khalifa adili wanda har wasu ma malaman suke ilhaƙin shi da al-khulafa'ur rashidun ana cewa al-khulafa'ur rashidun khamsa na biyar din wa khamisuhum Umar ibn Abdul Aziz ya faɗa yayi fatuwa cewa ana iya fitar da zakatul fitr da kuɗi to amma mu sani ijtihadi ne menene dalilin su na cewa ana iya fitar da zakatul fitr da kuɗi dalilin su shine hikima cikin shar'anta zakatul fitr shine wadata talaka daga zuwa yayi buge-buge a ranar sallah suka ce to idan kuwa haka ne ta iya yiwuwa lokacin da ka bashi abinci already tunda ya san da zuwan sallar kuma ba ya da garantin zaka bashi ko ba zaka bashi ba ya bubbuga ya nema wa kanshi abinci amma ba ya da nace fa ne ko wata darurar rayuwa ta ranar dan haka yanzu idan ka bashi abinci ya ƙara akan wanda ya tanadar wa kanshi ya aje dole wannan abincin da ka bashi shi zai rika yawo da shi yana neman mai saye dan yayi ce fa ne to dan haka ne ashe baka hutar da shi ba amma ka kaddara ba ya da abincin bai tanada abincin ba sai ka bashi kuɗi zai je sai abincin ashe in ka bashi kuɗi ko ta wace fuska ko yana da abinci ko ba ya da abinci ya tanada ko bai tanada ba ka hutar da shi kuma daman shi ne ma'anar a wadata shi a wannan wunin ughnuhum fi hadha al-yawm ko ughnuhum min tawafi hadha al-yawm ko an tawafi hadha al-yawm idan ku haka ne amma idan yana da abinci ya riga ya tanada sai ka kuma bashi abinci to sai yayi ta yawo yana neman mai sai kuma wala Allah idan ka bashi masara mudu wannan sa'i ɗaya na masara 500 ne da kuɗi zaka fitar 500 zaka bashi yanzu da ka bashi sa'i ɗaya in yayi yawo da kire ya samu mai sayanta 400 ya faɗi amma idan ka bashi 500 ko bai da abinci wannan 500 din sai ta sai masa sa'i guda dan haka sai suka diba hikima anan hikima suka kalla ba nassin ƙarara ba zalla suka kalli menene hikimar da nassin ya kunsa sai suka dabbaka ta akan kuɗi dan haka babu kashe kore mazhabar mu nan malikiya dewa malama ba sai da a fitar da zakatul fitr da kuɗi ba to amma babu wani laifi sabani ne da ya riga ya gabata kuma kullun idan an zo babun sabani nakan yi magana akan maulana Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu wardahu an nabi cewa idan yace yake ce magana da ta zama dole abi babu zabi ita ce maganar Allah maganar manzon Allah sai jama'a idan malamai suka yi sabani a cikin wata mas'ala wannan yace eh wannan yace a'a sai ce to babu dole a cikin duka guda biyun kawai dai ka zabi na ɗaya daga cikin su wanda kafi gamsuwa da dalilin shi ka aikata shi kuma wancan karka jefa nashi tunda shi ma yana da dalili dan haka kar ya zama mas'ala mun mitafta da jijiyar wuya akan mas'alar ana fitarwa da kudi ba a fitarwa ana fitarwa ga dalilin masu cewa ana fitarwa ga kuma dalilin waɗanda suke cewa ba a fitarwa saboda su sun kalli nassin ne karara abinci aka ce ko da yake ko su ma da suka kalli nassin ba shi ba sun kalli hikimar da ke cikin shi tunda yanzu misali kamar yadda na faɗa nace mu anan ba za ka mana tilastin cewa za mu fitar da zakatul fitr da sha'ir ba shi kuwa nassin sha'ir ya ambata amma muke fitarwa da hatsi ko masara ko dawa ko shinkafa a cikin nusus din duk ba shinkafa dan me kawai abincin aka kalla ghalibu quti ahli albalad aka kalla ashe ko mu ma a malikiyyan mun yi wani ijtihadi wajen lafazzan da suka zo a cikin nusus wallahu a'lam wannan shine matsala ta gaba abu na gaba da zan magana akai shi ne shin suwa ake baiwa zakatul fitr kar mu dauka zakatul fitr hukuncin ta hukuncin zakace ta wajibi ta abinci ko dukiya ko wato ta kayan noma zakar kayan noma da zakar kudi da zakar dabbobi ko rikazi me yasa na faɗi wannan saboda waccan ana sarrafar da ita ne ga mutane guda 8 ko dangogin mutane guda 8 sune mustahiqu zakka amma wannan zakatul fitr dangogin mutane guda 2 ne kawai ake ba daga miskini sai faqiri ba a daukar zakatul fitr a baiwa bawa dan yayi fansa ba a daukar zakatul fitr a baiwa wanda ake bi bashi dan ya biya ba a daukar zakatul fitr a baiwa wani wanda ake lallasa shi dan ya shiga musulunci ba a daukar zakatul fitr a ba matafiyi sai dai idan tafiyar ta sanya ya samu kansa matsayin talaka miskini sai a bashi dan talaucin shi ba dan bulaguran shi ba ba a daukar zakatul fitr a baiwa a bayar da ita cikin tafiyar da aikin jihadi ko wani abu ba a daukar zakatul fitr a baiwa sa'i shi ne wal amilina alaiha a daga faqiri sai miskini amma menene gejin da ake aunawa sai aka ce kawai ka tsaya ka kalla duk mutumin da bai cancanci a bashi zakka ba ta kuɗi to wannan mutumin bai cancanci ya anshi zakatul fitr ba ko kuma da wata ibara daban in ce duk mutumin da bai mallaki nisabi ba to za a iya bashi zakatul fitr duk mutumin da bai mallaki nisabi ba za a iya bashi zakatul fitr ko in ƙara bayani in ce duk mutumin da bai mallaki abin da zai ci ba na wani tsawon lokaci za a iya bashi zakatul fitr shin zakatul fitr ana iya daukar ta daga garin da nake in kai ta wani gari a'a ba a yi sai dai in jama'ar garin da nake cikin su duk sun wadata amma ina da mabukata a gari na bai dace mun ba in kwashi zakatul fitr in tafi in kai mu wasu mabukata na wani gari amma in nayi haka kuma tayi amma bai kamata ba a gane bambancin an yi khilaful aula an yi abin da ba haka ake so ba to amma kuma tun da na riga na fitar kuma a can din ma miskini na baiwa ko faqiri tayi amma dai ban kyauta ba ya jarrabawar amma fiddawar ta fuddu yana da bambanci da a ce ba ta yi ba to fa sai na sake in ne haka ba zan sake ba ta fita amma dai dai abin da ba haka ake so ba abu na gaba shin yanzu ina da iyali zan fidda zakar mutum hudu ko mutum goma zan iya dunkule ta in baiwa miskini daya ko kuma a'a tawa miskini guda ta matata miskini guda ta mahaifiyata miskini guda ta ƴaƴana miskini guda wato duk mutum daya da na fiddawa zan baiwa miskini daya sai aka ce abinda aka fi so shine duk ta miskini duk ta mutum daya ka ba miskini daya shine a asali amma in ka dunkule tayi ba laifin komai tayi ba laifin komai ka fidda zakarka da ta wanda ta zama dole ka fiddawa mutum goma ka kira wani miskini daya kace gashi yayi ko ka raba musu biyar wato duk mutum daya ya samu zakar mutum biyu yayi tambaya ta karshe da ya kamata mu wa kanmu to idan na fidda tawani kadai sai na rarraba wa miskinai biyu ko uku kaga sa'i ɗaya ne me ko in ba mutum ɗaya sai in ba mutum biyu ko uku me matsayinta an tambayi Imam Malik sai ce la arabihi ba'san ban ga laifi dan an yi haka ba amma ko yaushe duk lokacin da ka zanci abu kaza ba laifi wato yana nufin yayi kama da laifin kai kanka da kai tambayin ka zargi akwai laifi shi yasa kai tambaya akai ya ce a ba laifi kenan duk abin da ka ji ana la ba asafihi to da ba shi akai ba da yafi wannan kenan abu na gaba da ya kamata mu sani shine sai aka ce duk mutumin da yake da abin da zai ci a wannan ranar ya rage wani abu bayan abincin shi da na iyalin shi ko kaka wannan abin yake to zai fitar to wannan muna tambaya guda wanda ya samu abin da zai ci da na iyalin shi misali gidan shi ana cin tiya 1 da rabi sai yake da tiya biyu shi kuma a ka'idar abin da zai isa aifin da kai shine tiya daya ga mutum daya dan haka yanzu idan ya tiya biyu mallaka sai ya fitar da tiya daya da rabi kaga yanzu dan rabi ya rage mar dan rabin nan bai kai daidai da na zakar ma mutum daya ba bai kai ba to yaya